I have the singular honor and privilege to formally hand over.
Na miƙa maka ragamar shugabancin PDP a hukumance, in ji tsohon shugaban kwamitin riƙon jam'iyyar PDP Ahmad Makarfi yayin da yake miƙa ragamar helkwatar PDP hannun sabon shugaban jam'iyyar Uche Secondus.
I'm handing over to you a badge which before now people thought was gone.
Makarfi ya ce bayan samun tangarda a baya, kwamitinsa ya yi nasarar miƙa wa sabon shugaban dunkulalliyar jam'iyya. Tsohon shugaban wanda ya tashi daga kujerarsa ta mulki, Secondus zai zo ya zauna, ya ce ba ma buƙatar ya zaga da shi don nuna masa ɓangarorin helkwatar don ya san ya sani a matsayinsa na tsohon muƙaddashin shugaban jam'iyyar, wanda ya riga shi shiga ofishin kafin ya zama shugaban kwamitin riko.
The first assignment all and sundry together.
Uche Secondus ya ce zai dukufa wajen sulhu da musamman waɗanda ya yi takara da su da sauran 'ya'yan jam'iyyar da suka koma gefe.
Nigerians can no longer be fooled by false propaganda.
Bai kammala jawabin ba sai da Secondus zai guga zana ga APC mai mulki da nuna cewa yanzu ba za ta wawantar da 'yan Najeriya da bayanai da ba na gaskiya ba. Secondus ya yi alwashin PDP za ta amsha ragama a 2019. Lauya mai zaman kansa Abuja Barista Abubakar Kurawa ya ce ko akwai wata matsala a sakamakon babban taron PDP a siyasance ne ba a shari'ance ba.
Based on tsarin mulkin PDP, abinda suka yi watakila zai iya zama daidai, amma har yau akwai internal arrangement da jam'iyya ta kan yi. Already PDP ta zauna ta yi tsare-tsarenta da cewa wannan kujera ta shugabanci ta rasanta tafi kudu maso yammacin Najeriya, amma da aka zo a gudanar da zabe sai zamanto wanda ya ci zaben ba daga wannan yanki yake ba. Sannan kuma already an fito da sunayen wasu mutane tun kafin a declaring ko tun kafin a gudanar da ainihin zabe, wanda aka nuna wayannan mutane wa ai sune suka kira wa unity list. Ta sai yake nuna kamar cewa already dama akwai wani arrangement a ƙasa, akwai wata shiryayya dan a kawar da wasu a kuma taimaki wasu. Matsalar gaskiya ta fi kama da siyasa ba doka ba, saboda dokar tsarin mulkin su na jam'i iya ya ba su damar dama ko su amince da yarjejeniya ko kar su amince, tunda ai kaga dama ya taba faruwa ba 2011 cewa suka ba su san maganar zonin ba. So kaga dan yanzu sun zo sun yi wani internal arrangement, in har ba sun koma sun canja tsarin mulkin jam'iyyar ta su bane sun saka wannan abun a ciki, ya kawo shi samun wannan matsala.
Yan jam'iyyar dai sun yi ta tafi da sowa daidai lokacin da Secondus ke zayyana Makarfi a matsayin gwarzon PDP.
Your Excellency, you are our hero. History will remember you.
Nasura da Maili, kamerar Amurka daga Abuja, Nigeria.